إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu damai halaltar wannan masallaci don fadakar da kanmu akan sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Ibn Hajar ya tattara ta daga littafin Bukhari kuma da sauran littattafai. Ina fatan Allah ya datar da mu. Karatu da ya huce, satin da ya huce, malam ya yi bayani akan siffa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda take wajen ahli kitab, wanda siffofin ya zano su, kuma tabbas waɗannan siffofin Qur'ani ya tabbatar da su, kuma an same su a wajen tahonsu a Taurat da Injili. Sai kuma biyo bayani akan waɗanda suka zamanto suna kan addini na Annabi Ibrahim, suna akan al-Hanafiyya tafarki na Annabi Ibrahim kafin ma aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda mun gani daga cikin su akwai Zaid ibn Amr bin Nufayl, wanda shi ma mutum ne wanda ya nisanci shirka kuma yana neman, yana kadaita Allah, sai dai yake cewa ya rasu kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake bayani akan shi, yake cewa za a ta da shi ranar tashin kiyama, shi ma al'umma ce mai zaman kanshi. Yace za a ta da tsankani na da Annabi Isa, ga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ga al'umma Annabi Isa shi kuma zai zo tsankaninmu, kinan shi ma al'umma ce zai. Dalilin ni saboda wannan girman tauhidi, bayyana wata shari'a wanda yake bauta ma Allah da ita, amma kadaita Allah ta bashi wannan daraja. Yace wannan shine girman la ilaha illallah, inda za a dauko la ilaha illallah, a dauko duniya a wannan tahin hannun, yace sai la ilaha illallah ta rinjaye shi. Yau zan mu shiga babi sabo wanda yake kira da suna al-mab'as, aikowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabin wannan al'ummai, annabi na ƙarshe. Na abinda zai gwada mu wani sabon lamari, wani sabon juyin juya hali ya zo duniya, kina an buɗe sabuwar faji, an buɗe sabuwar safaha game da tarihin duniya. Aikowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi, wanda an samu tabbas cewa lokacin da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka fara mishi wahayi sama, sai ta zamantu an ƙara mata tsaro. Da aljannai suna zuwa su samu labarin abin da zai yi a duniya, abin da zai wakana, su kawo ma bokaye, su kuma su waɗi ma mutane gobe za a yi kaza, wannan lokacin za a yi kaza. Kamar yadda muka karanta a can baya, an samu waɗanda suka ba da labarin cewa za a aiko wani annabi mai suna Muhammad, ana suka samu labarin daga sama suka samu. To ana fara wahayi wannan abin damar da Allah ba su akari, ai shine suka ce wa anna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sama'i faman yastami'u ila'ana yajid lahu shihaban rasada. An fara wahayi, yanzu da suka je sai a koro su. Bayan an koro su, wannan yula ta biyo su, wanda ake ganin wutan nan ta koro su. To sai suka zo suke neman, suka tura mutanen su ko ina, ku je ku binciko me yasa Allah hana mu zuwa sama, da muna zuwa. Kowa daga cikin aljannan ya kama hanyar shi cikin duniya, iya neman amsa wanda suka yo garin Makka sai suka tardo manzon Allah na karanta Qur'ani, suka ce to ga abin da ya hana ku zuwa sama, girman Qur'ani, karewar da Allah ma littafin shi, Allah hana su zuwa sama. Kenan aikowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata sabuwar safa ce a tarihin duniya wanda Allah ya buɗe. Shine sai ke fara bada'il wahayi, farkon zawwar wahayi. Yake cewa fi qawlihi babu maba'asin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, babin da zai bayani akan aikowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi. Yace bayyana annal maba'as minal ba'as, aikowa kamar daga tada mutum ne, wani an tada shi ta hiwuri kaza. Yace a lugar larabci an ce maba'as daga ba'asa ne, an tura wani je kauri kaza kamar dan aiki. Wa asluhu min al-isara wa yutlaqu ala at-tawjih fi amrin ma, a kalmar larabci ana itlaqin maba'as kamar a wajaha wani ta hiwuri kaza, ko kuma wani ya aika letter wuri kaza, wajaha risalatan aw hajatan, ya aika wata bukata ko kuma wata letter zuwa wuri kaza. Kuma daga ciki ana cewa kamar misalin ba'astul ba'ir idza asartuhu min makani, misali ya aika ya tura raƙumin shi, ko kuma ba'astul askar idza wajjahatuhum lilqital, ana cewa an aika mayaka lokacin da aka tura su ta hiyaki. Wa ba'astun na'im min nawmihi idza aiqazahu, kuma na tada mai barci lokacin da kinan ba'astuhu na tada shi, yana barci na tada shi kinan lokacin da nace tashi ka halka. Kinan nan kamar maba'as aikowa mutum bai yadda sani, ko sai a tada shi wani tashi kai wani abu kaza. Kinan kamar haka ne aka ma manzon Allah bai yadda sani akan menene imani. Allah ke cewa wa kazalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha min ibadina. Allah ya ce haka aka maka wahayi, can da baka san ba menene ma Qur'ani, baka san ba menene imani, amma haske ne Allah ya shirye da kai akan shi. Kinan manzon Allah kamar yana barci ko sai Allah ya tada shi tashi ka isar. Yace wannan kalma a lugar larabci haka ake itlaqin ta. Sai ke cewa fi qawlihi babu kaifa bada alwahyi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Bukhari yayi babu, sai ce yaya wahayi ya fara ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kaifa bada alwahyi, yaya ya fara, ya aka fara. Nan ana cewa daga ibtida' ne, ko kuma min al-budu. Sai Ibn Hajar yake cewa summa bayyana Ibn Hajar annahu lam yarahu matbu'an fi shay'in min ar-riwayat allati tasala bina illa annahu waqa fi ba'daha kayfa ibtida'il wahyi. Yace shi dai bai ga ba ruwayan da suka zo mushi da wannan lafazin an yi tilaqin shi, sai dai ya gani kayfa kana ibtida'il wahyi, yaya wahyi ya fara. Yace amma wa yurajahu al-awwal, ahirin jayar da yanda Buhari ya farko cewa kaifa bada al-wahyi, yaya wahyi ya fara. Nan kusan kowace kalma in aka yi itlaqin ta, ta zamanto da larabci ne ko da Hausa, kowace tana ɗaukar ma'ana daban-daban. Nan shine yake so ya bayi bayani. Yace wallazi sami'nahu min afwahil mashayikh, amma wajen malaman mu abinda muka ji. Kuma kama ashara ila anna al-Bukhari istamal hazi al-ibara kaseeran, kamar yanda Bukhari yace yayi aiki da wannan kalmar kaifa bada'a a cikin littafin shi a wurare masu yawa, shine mi ka bada al-azan, yaya aka fara kiran sallah, kuma bada al-khalq, yaya Allah ya fara halitta. Yace duka ya sa bada'a, bada al-khalq, bada al-azan. Yace kama bayyana أن الوحي لغة الإلهم في الخفاء، أي أنت أيكو من ذا الله أبن ذا هوار ذا وأمشني وحي. يتشتو شكم وحي منين yace wahayi a lugha ta Larabci, a harshen Larabci shine sanarwa, amma amin a ɓoye. Sanarwa ce amma ba a bayyane ba a ɓoye. Wahayi za a ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zan miji, za a mishi wahayi iya cikin taron sahabbai, wani bin sun kewaye shi iya tsaka, amma za a fara mishi wahayi duka wanda yake wurin ba zai ji ba abin da ake faɗin mishi. Kawai suka ce he dai mu gane, ana mishi wahayi in kalar shi ta sauya ko kuma ya fara zuha. Suka ce ko ana san hin in aka fara mishi wahayi suka ga ya fara zuha, kenan ana mishi wahayi. Ko kuma in yana kusan wani, misali yana zamani sai ya dora akai katari, kahon shi ta hau cinyar wani, aka fara wahayi, wannan mutumin da yake wurin sai ya sani an fara wahayi. Tunda Allah ya ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila, magana mai yauni, daga an fara mishi wahayi yaunin manzo Allah zai karu. Sahabin da yake hudi yace akai katari kahon manzo Allah tana saman cinyata, sai aka fara wahayi, yace he da naji kashin kafata kamar ya baya tsage ba, kamar ya watse ga baki daya, saboda yawunin wahayin da ake ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace kuma wannan shine bambancin shi da al'umma ga baki daya, wannan shine annabin wanda Allah ya turo. To za a fara mishi wahayi wanda yake kusa da shi bai jin abin da ake faɗi. Yace wannan shine ake ce ma al-ilam fil khafa, sanarwa amma a ɓoye. Yanzu wancan a wancan lokacin in manzo Allah ya ce an mun wahayi, wanda ba su yi imani karyatawa suke, ta yaya za a ce wani mutum Allah ya mishi wahayi, an turo mala'ika ya mishi wahayi, ina mala'ikan yake? Kuma sai karyata. Amma yanzu mu da muke wannan lokacin, in an ce an ma wani wahayi mun yi garrama, babu wanda zai garrama. Saboda ni yanzu da salula wanda yake amurka sai kiraye ka, tsankaninmu da amurka kilo nawa? Dubin nai. Amma zai kiraye ka, ku yi hira da shi ras, wani bin har a fal bidiyo zaku kana kallon shi na kallon ka, kuma zai kiraye ka in ka ga dama maganar da kake hodi wanda yake kusa da kai zai yi, amma shi abin da yake hodi ma wanda yake kusa da kai ba zai ji ba. Kinan nan babu wanda yake wuri, wanda ya rayu wannan lokacin ba zai garrama cewa Allah ya ma wahayi, wannan mutum ne tsara kayan shi. Daga cikin ilimin Allah da ya sanar da mutum sai ya yi wannan abun. To yaya ga wanda Allah shi ya yi komin, shi ya halicci mutumin da ya yi wannan abun? Kinan babu shakka cewa Allah ya ma mi, Allah ya ma annabawan shi wahayi, Allah ya ma manzan Allah wahayi. Shine kullum mutum in yace sai ya sa hankalin shi a shari'a zai gano wani abu, kullum zai kuskure. Akwai abin da ya fi ƙarin hankalin mutum ya gano shi, kuma duk abin da ya shahi abin Allah ne. Allah ce wala yuhiduna bihi ilma, kawai sai dai mutum ya yi imani ya yarda Allah, Allah shine Allah mai iko akan komai. Sai ke cewa wala wahyu aidan alkitaba, rubutu ma ana ce mishi wahayi, abinda aka rubuta ana ce mishi wahayi. Yanzu misali amma manzo Allah wahayi zai hodi a karanta ayar, kuma wanda suka iya rubutu su rubuta. Yanzu wanda ya rubuta in ya dauko ta zai wannan wahayi ne ko, amma an rubuta shi wahayin, amma manzo Allah wahayi kuma an rubuta, kenan yanzu takardar da aka rubuta ne za a ce mata wahayi ne. Haka Qur'ani wahayi ne. Yace wal ba'as, aikawa a dukkan Larabci ma shi ma kamar wahayi ne. Ilham, ilhama ma wahayi ne. A sanya ma mutum kawai tashi kai kaza, iya zamne bai san ba dalili, kawai sai tashi wani abu, yace wannan shi ma wahayi ne. Kamar yanda aka ma uwa Annabi Musa, wa auhayna ila ummi Musa, ko amma uwa Annabi Musa wahayi, mata kuma ba musu wahayi. Nan ilhama, a sa ma mutum a zuciyar shi Allah ya sanya mishi ikaza shi ma wahayi. Na ana bada labari wani daga cikin malumai ana ce mishi Al-Tantawi. Yace na kasance alƙali ne, babban alƙali a garin Sham. Yace ni alƙali ne. Yace sai wata rana muna zaune da dare da ni da abokaina. Yace muna zaune kawai na ji wurin ya mun kumci, ban iya zama a wurin. Ya mun kumci, sai na ci ne musu ku bari yanzu zan tashi in je in samu inda zan samu iska in dinga shaka, nan wurin ya mun kumci. Yace ina tashi ina tahiya ina tahiya, kawai na ji wani wuri bayan wani, in an ce tal wani ɗan dutse ko kuma wani ɗan tada rere bayan shi, kawai na ji wata mace tana kuka. Yace tana kuka, sai na iso wurin sai na tambaye ki, ya ke al'uwata mallaji kiki, me yasa kike kuka? Sai ta ce mishi, ai mijina ne ya zalunce ni, ya kore ni daga gidan kuma ya yi rantsuwa ba zan ƙara ganin iyana ba, yanzu babu inda zan kai. Sai ce mata, da ki kai shi wajen alƙalima. Sai ce ta yi, yaya zan, ta wata hanya zan samu dama ganin alƙalin ma? Sai yake cewa bata san ba Allah, yake cewa a zuciyar shi bata san ba Allah ya turo mata alƙalin da kanshi ya zo ya biya mata bukata, kuma shi ne alƙalin. Yace irin wannan abin shi ma ana kiran shi, ana kiran shi ilhama, kawai Allah ne ya tada shi, bai san ba niye dalilin da Allah ya tada shi, amma ga dalilin can, je kaka biya ma waccan macen bukatarta. Yace ilhama ma nau'i ne na wahayi, sai dai wannan ilhama in ba annabi bane ba zai ce bin an mishi wahayi, tunda mutane ma ana musu haka nan. Wal amru, a ce wani ikaza, yace shi ma wahayi ne. Wal ima, kama ai ishara, ai nan wahayi ne, kuma wannan ya tabbata lokacin da aka kare yakin Khandaq ko Ghazwatul Ahzab. Ai kafiran tserewa suka, da suka tsere su kuma Banu Qurayza da daman suna da alƙawari da manzo Allah, suka warware. Manzo Allah ya shiga gida, kafirai sun tsere, ya shiga gida zai hudda kayan yaƙi, sai ga mala'ika Jibril ya zo. Yace ka hudda kayan yakin ka, yace mala'iku ba su ajiye kayan yakin su ba. Sai manzo Allah ke ce ma Jibril, ina za a yi kuma? Kawai sai mishi haka, bai ce mishi ba abu Bani Qurayza, kawai sai gwada mishi hanyar garin su, kenan ya san ina za a kai. Yace wannan ma shi ma nau'i ne na wahayi. Wal ishara, ay nuni da hannu, yace shi ma nau'i ne na wahayi. Wat taswit shay'an, ba'da shay'in, ba'da shay'in shi ma nau'i ne na wahayi. Yace wa qila asluhu at-tafhim, asalin wahayin kina a haɗi ma wani mutum abu da ishara ne ko da sauti ko da menene ma ya gane abin da ake nufi. Yace wa kullama dalalta bihi min al-kalam aw al-kitaba aw risala aw ishara fa huwa al-wahyi. Yace duk abin da zakai ishara da shi, kai nuni da shi na magana ne ko rubutu ne ko kuma wata letter je ka aika ko kuma nuni ne kai, wannan duka ana ce mishi wahayi. Yace alugga, a halishin larabci haka ake ce ma wahayi. Yace wa shar'an, amma a shari'a, a shari'ance in an ce wahayi, kenan yanzu mun huce lugga. Alugga dai ga abinda a halishin larabci ake ce ma wahayi, amma a shari'a shine al-i'lamu bi shar'i, sanarwa zawwawwata shari'a, ai shine wahayi. Kama Allah ya ce, ya ayyuhal ladzina amanu aqimus salata wa atuz zakat, nan wahayi ne aka ce ayi a tsere sallah a bada zakka. Kina a shari'a wannan shine wahayi, an yi sanarwar cewa a tsere sallah, an yi sanarwar cewa a bada zakka. Kuma wa qad yutlaq wa yuradu bihi ismul maf'ul minhu, ai al-muha, ana idlaqin shi ana nihin ismul maf'ul, kamar al-muha abinda aka yi wahayi. Amma shi ne wa huwa al-kalamullahi al-munazzal ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wahayi a shari'a shine magana Allah wadda aka sabko ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine wahayi kina wan ziyarihi mun san menene wahayi a shari'a shine abinda aka aiko ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa Ibn Hajar yace kama ashara ila anna Muhammad bin Isma'il al-Taymi kada itara da ala hazi tarjama wannan malamin da ake ce mishi Muhammad al-Taymi tarjamar da Buhari yayi na cewa kaifa kana bada ilwahi yaya wahayi ya fara sai wannan malamin yake cewa a wannan tarjamar ba haka ma Imam al-Bukhari ya kamata yi idragin ta yace law qala kaifa kana al-wahyi lakana ahsan yace da yace yaya wahayi ya kasance yace da yahi tunda can Bukhari tayi kaifa kana bada ilwahi yaya wahayi ya fara yace a da yace yaya wahayi ya kasance da yahi yace li annahu ta'arrada fihi li bayani kayfiyatul wahyi domin shi a wannan Bukhari yayi bayanin yaya akai wahayi la bayani kayfiyatu bada'il wahayi faqat bayi bayanin kadai ba yaya wahayi ya fara yace wa qad bayyana ibn hajar annahu qad ta'aqqaba bi anna al-murad min bada'il wahayi ibn hajar ya biyo baya akan haka yake cewa abinda Buhari yake nihi daga cewa bada'il wahayi shine halihi ma'a kullu ma yata'allaq bi sha'anihi ayyu ta'alliqin kana Bukhari abinda yake ni shine yanda yanayin wahayi ya kasance da duk abinda ya shari wahayi in wani iri ne kakkasuwar wahayi yaya aka ma manzan Allah wahayi yace haka ne Bukhari yake ni sai yake cewa fi qawlihi wa qawlillahi azza wa jalla inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi yake cewa Allah yake cewa mun maka wahayi kamar yanda muka ma annabi Nuhu wahayi kuma kamar yanda muka ma annabawan da suka biyo bayan annabi Nuhu wahayi sai yake cewa ashara ila annahu qaddama zikrin Nuhu nan ayati ta fara da annabi Nuhu ba ta fara da annabi Adam ba amma hi ta fara da annabi Nuhu yace li annahu awwalun nabiyyin ursila domin annabi Nuhu shine annabi na farko wanda aka fara turarwa shi kuma annabi Adam annabi ne kuma shine uban mutane gabaki daya amma an turo annabi Nuhu bayan al'umma ta lalace yace shine annabin da aka fara turarwa wa awwalu nabiyyin uqiba qaumahu ko kuma shine annabin na farko wanda aka ma mutanen shi hukuba aka halakar da su aw awwal nabiyyin uqiba qaumahu yace fala yarid kaun adam awwal anbiya mutlaqan yace annabi adam ba zai zamance ba shine an farkon annabin da aka fara turarwa nan sai bayani cewa annabi adam akwai dan shi wanda ake ce ma shi shi ma annabi ne malaman tarihi suke cewa wannan shi skin shine annabi adam ya tura ya kamo Qabil wanda ya kashe Habil kin ya darme shi har ya mutu a haka nan kina aka kace ne annabi adam annabi Nuhu shine farkon annabin da aka turo kuma Allah yake cewa waje Allah zurriyatahu humul baqi da aka turo shi ya dauki wanda suka imani da shi da diyan shi da sauran dabbobi yanzu da suka safka ruwa ya kare duka wanda ba diyan shi bane ba mafi yawan su rasuwa suka yi sai diyan shi suka yi saura shi yawa misiyon ci aka turo shi annabi Adam shi kuma shine uban kowa baban kowa yawa shi ai da aka sako shi duniya tare da diyan shi kuma duka misali annabi ta ci annabi za a turo shi dan ya zo ya gyara wani abu shi kuma dama annabi Adam shi mai imani ne, matar shi mai imani ce, ɗiyan shi haka masu imani ne, kenan ba a turo shi da wata shari'a ya zo ya isar ma ɗiyan shi. Shi kuma annabi Nuhu an samu fasadi, an shiga shirka, yanzu dole sai Allah ya turo wani annabi ya yi kira, sai aka turo shi. To sabkar da suka yi suka ce duka ɗiyan shi su suka yi saura, sai zamanto ana ce ma annabi Nuhu abul bashar sani, baban mutane na biyu, kenan daga annabi Adam sai annabi Nuhu. Annabi Nuhu duk ɗiyan shi su ne suka zamanto suka yaɗu a doron ƙasa. Sai ke cewa waqad bayyana anna munasabati al-aya li tarjuma, nan alaƙai tsankanin wannan aya inna auhayna ilayka da tarjumar da yayi kai fa kana bada ilwahi, yace alaƙar su shi yace wadiha min jihati sifatil wahyi ila nabi sallallahu alaihi wasallam tuwafiq sifatil wahyi ila man taqaddamahu min al-anbiya, nan yace siffar da aka ma manzan Allah wahyi ta yi daidai da siffan da aka ma annabawan saura gabaki daya, kinan duka irin wahayin ɗaya ne. Wa min jihati anna awwal ahwalin nabiyyin fil wahyi biruha biru'ya, kuma ta yi daidai cewa jiha farkon wahayi da ake ma annabawa shine mahulki, kafin a turo mishi wahayi a fara mishi wahayi annabi zai fara yin mahulki. Yace kama rawahu Abu Nu'aym fi Dalail bi isnadin hasan an Alqama bin Qais sahib ibn Mas'ud qala inna awwal ma yu'ta bihi al-anbiya fi al-manam hatta tahda qulubuhum, yace farkon abinda ake ma annabawa wahayi shine mahalaki a cikin barci har zukatansu su shirya ne yanzu a musu wahayi a halke. Yace sun mayun zirin wahayi ba adal ya kasa, sa'annan bayan sun yi barci sun ga maholki, kenan manzo Allah zai maholki, kawai in yi maholki da sai sai ga abu maholkin shi bai kuskurancewa. Sa'annan in ya saba da wannan sa biyo baya mataki na biyu sai a danga mishi wahayi ya halke. Yace wannan shi ne. To kuma nan sai ke cewa hadisi Aisha qalat awwalu ma budi abihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam min alwahyi arru'ya saliha, abinda aka fara ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na wahayi shine maholiki na gaskiya, maholiki na kirki. Sai ke cewa annahu qad waqa fi riwayat Muammar wa Yunus inda al-Bukhari fi tafsirir ru'ya sadiqa haythu bayyana annaha hiya allati laysa fiha dajs, yace maholki da yace as-saliha maholki na kirki ba yayayen maholki ba, ba ya ga ba wani ya biyo shi da gudu, ba ya ga ba ko zaki ya biyo shi, ko ya ga zai fado daga wani wuri, yace ba irin wannan maholkin ba, maholki ne na kirki, zai ga an yi kaza kuma da sai sai tashi ga wannan abu. Wannan shine zai kawo manzala ke bayanin maholki kashi biyu. Akwai maholki daga wajen Allah wanda Allah zai tarar da mai imani zai ga wani maholkin albishiri ne, manzala ke cewa in mutum ya ga irin wannan maholkin to ya faɗi ma kai, ya faɗi ma kowa sai wanda yake so, in ya fasarta mishi wannan abin yana iya afkuwa. Sai kuma maholki na biyu yayayen maholki yace shi kuma daga shedan ne, yace in mutum ya gani kai ya yi kai ya hadi ma kowa dan saboda ka fasarta mishi wannan abin ya tabbata akan shi, ya nemi tsarin Allah daga wannan maholkin. Nan an samu labari daga Ibn Sirin, Muhammad Ibn Sirin tabi'i ne, ya ga sahabbai amma bai tarro manzo Allah ba, kuma ya shahara da fasarar maholki wanda in ya fasarta abin yana tabbata, kamar yanda manzo Allah iya fasarta ma sahabbai maholki, Abubakar yana fasartawa, wannan Ibn Sirin ya shahara da fasarar maholki. sai wani yayi maholki sai maholkin shi maholkin Ibnu Sirin da yayi maholki sai ya ce na ga wani mutum kaburin shi gaba ki ɗaya gashi ya hutu sai zo haɗi ma Ibnu Sirin bai ce mishi ba kai ne na gani sai ce ai na ga wani mutum na yi maholkin wani mutum kaburi gashi duka ya cika kaburin shi sai Ibnu Sirin yake ce mishi in maholkinka ya yi gaskiya in dai da gaske ne ka yi maholkin wannan ya ce wannan mutumin za a sa shi kaso kuma aka sa shi kaso ba zai huto ba da kasan za a sa shi kaso don ya ci bashi kuma ba zai huto da kasan ba har sai ya rasu a ciki sai wannan mutumin cayi ma Ibnu Sirin ai mutumin da na gani kai ne wa ya fasarta mishi ya ce yana nan ko Ibnu Sirin ya ci bashi bai biya ba aka sa shi kaso aka sa shi kaso bai huto ba sai da Anas bin Malik sahabin manzon Allah kahin ya rasu yayi wasiya in ya rasu Ibnu Sirin ya mai sallah da ya rasu aka huddo Ibnu Sirin ya ma Anas bin Malik sallah aka maida shi iya cikin kasan yake cewa na san abin da ya kawo ni wannan kasan ya ce bashi na ci ko ya ce amma ba bashin ba ne ba ana iya yahe mun ko ina iya Allah iya ba ni dama in biya amma Allah bai ba ni dama ba ya ce a'a ya ce kahin nan da shekara kaza ku duba na ce ma wani ya mukulis kamar ka ce mishi kai wannan matsiyaci ne ya ce wannan kalmar ya ce ina ji dalilin ta ne Allah mun hukuba da wannan abu ya ce in an ce ma wani matsiyaci mukulis kamar wanda ya ci bashi ya ci bashi ya ci bashi a ya kasa biya kawai sai a zo a mishi iflasi ne a mishi iflasi kawai sai masu bashin su zo kowa ya kwashi ya warci abin da ya warta ya ɗauki abin da ya warta in ma bai biya bashin shi ba in ma bai iya biyan abin da yake bin shi ba ya ce na ce ma wani mutum ya mukulis ya ce ina tunanin wannan kalmar ita ce Allah ya mun hukuba a kanta ya ce ga ni ma na ci bashi kuma an kawo ni kaso kuma ba zan huta ba har sai na mutu akan haka wannan shine kenan fasaran maholiki in ba mai abin gaba ne ba ba na alheri ba ne kenan mutum ya yi ya nemi tsaron Allah da wannan maholikin ya yi shiru duk da cewa wasu kamar misalin Ibnu Umar ya taɓa yin maholikin wuta sai ya ce na ganta kamar matuwiya kamar abin da aka yi kamar rijiya ya ce da na yi maholikin sai na haɗi ma Hafsa Hafsa ya shi matan manzan Allah da ya haɗi mata ita ko ya ta haɗi ma manzan Allah Ibnu Umar fa ka ji maholikin da ya yi sai manzan Allah ke ce mishi ɗan uwanki mutumin kirki ne inda yana sallar dare dama yana yin sallar dare kenan bai yin me bai yin sallar dare sai ta haɗi mishi ka ji abin da manzan Allah ya ce kai mutumin kirki ne dama ka ƙara da sallar dare ya ce tun daga nan da ta waɗi mun bambar bayin sallar dare kenan manzan Allah abinda ake fara ma annabawa kowane annabi maholiki ake fara mashi kuma ko mai imani zai yi maholiki na yi maholikin kaza albishiri ne Allah zai mashi nan daga cikin wani magabata wani maholikin shi sai ta yi wallahi na yi maholikinka kana cikin aljanna wannan albishiri ne ko albishiri ne Allah ya gwada ma wannan mutumin ya isar ma wannan aikin da kake yi Allah ya yarda aikinka ya ce da ya haɗi mishi kawai ya fashe da kuka yake ce mishi shedan bai samu ba wanda zai yi wasa da kai sai ni bai samu ba wanda zai yi wasa da shi in ba kai ba kamar yana ganin ya haɗi mishi abinda zai yi zai sanya shi ya yi kasala daga yin aiki alheri ko ya sanya mishi jiji da kai sai yake ce mishi shedan bai samu ba wanda zai wasa da kai sai kai zai zo haɗi ma kamar yame da maholkin kamar shaitan ne ya ce mishi wani iya aljanna kenan maholki ana iya ma wani maholki albishiri ne dan saboda wani yana aikin alheri kamar sautari za ga wani yana aikin alheri wani ya mishi maholkin manzan Allah yana gaida ka ko kuma gashi ne yana tare da manzan Allah yace to wannan na horko abinda ake ma annabawa a musu su dinga yin maholki yana yin maholki kuma ya tashi da sahi ga wannan abu sa'annan daga baya yace maholkin misla falak as-sabah ai kamar yanda hasken asuba yace haka yake hutawa haka zai ga wannan maholkin haka in ya gashi zai ganshi kenan babu kokonto wannan abin zai tabbata yace summa hubbiba ilayhi al-qala a cikin hadisin kenan bayan ya fara yin maholki yana ganin maholki manzo Allah kuma sai aka sanya mishi san kadaici ba wahayi aka mishi ba ba ma manzo Allah wahayi ba kai aka sa mishi al-khala kadaici nan Ibn Hajar yake cewa hubbiba an sanya ma manzo Allah san kadaici ba hadu ba wanda ya sa mishi ko yace dan me yasa ba hadi ba dan ya gwada cewa li aramu tahaqqul ba'is ala zalika domin ba a san ba dan me yasa manzan Allah yake zuwa yake banta shi kadai a wuri yana zaune dan me yasa yake zuwa wa in kana kullun min indillah duk da an san cewa Allah ne ya sanya mishi awli yunabbiha ala annahum lam yakun min ba'is al-bashar dan ya kara bayani akan cewa manzan Allah da yake zuwa saman dutsi cikin kogo ya zamana ba wani mutum ya tura shi ba kawai dan radin kanshi yake tashi ya kai aw yakunu zalika min wahyi al-ilham ko ya kasance daga wahayi ne na ilhama ko Allah sun ya mishi yake son kadaici nan mutum ya kadaita ya zamana wuri guda ya ma kanshi hisabi suka ce yana da amfani a rayuwar mutum dan me yasa Allah yake cewa qul inna ma a'izukum biwahidatin an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru Allah yake cewa mutum yana so ya gano gaskiya ya huta shi kadai ya je ya dinga tunani akan abin da yake a wannan wurin daidai ne mutum ya samu damar ya gano gaskiya kuma haka ana so mutum ya ce yana da dan lokaci wanda yake kebancewa tsankanin shi da Allah babu mai ganin shi ya dinga tunanin halitta Allah wannan abin zai kara ma mutum imani shi kadai ya zamana haka manzan Allah shi ma ke zuwa saman dutsen ya je ya yi kwanaki kowa yana kallon halitta Allah yace babu abin da zai kara ma mutum imani kamar mutum ya dinga tunanin halitta Allah a kusa da mu mutum ya kalli raƙumi ai Allah yace afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat mutum ba zai duba ba yanda Allah halitta raƙumi Allah duk wanda zai kalli halitta raƙumi ya san wanda wannan halitta ya iya wanda wannan halitta ya dace a ji tsoron shi wanda wannan halitta ya dace a nema ya gafarta ma mutum mutum ya duba sama wai duka duniyar da sauran duniyoyin da ake ce ma system solar dukansu a sarari suke sararin kasan ko sama babu wanda ya sani ne a tsakankanin duniya da rana ta hiye ba iya ma siffanta ka kilometer na wani kwanan baya aka samu wasu engineer na almai sai suka yi wani afarai suka ce so suke ya isa ya kusanci rana don ya samu musu kamar distance kin da ke tsankanin duniya da rana sai suka yi afarai kin yake aiki da rana kenan yake aiki da panel solar aka wurga shi ya tafi suke cewa ba a san ba shekaru nawa zai yi ya kusance ta wai ba ya je ba wurin ya kusance ta ya samo musu ilimi akan rana tana yiwa wani sai ya rasu ma a farekin bai isa ba, wai wannan a cikin sararin da ake ciki balle wa mutum ya kai sam, balle mutum ya duba abin da yake cikin duniya, abin da yake cikin teku, halittar da take cikin teku, abin da yake saman doron duniya. Wanda daga cikin malamai ya bi wannan NASA ta Amerika wanda suke zuwa sama, an tafi tare da shi, ya ce akwai da Allah ke cewa sama'i zatil buruj, sama mai ma'abuciyar ganuwa wanda Allah ke sanya kamar wurin tsaron sama. Ya ce suka ga wani buruj guda ɗaya, ya ce wannan burujin gabaki ɗaya ya limka duniya, ya fi ƙarfin girman duniya. Haka sama take. Allah ke cewa inna Allaha yumsiku samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Allah shi yake rike da sama da ƙasa. Cin sam solar king gabaki ɗaya Allah ke controlling shi. Yace ba a taba samu ba duk gudun da suke. Ai sun hadi duniya juya da take a karan kanta, in ka ji tahiyye gudun ya huce hankalin mutum ya sauka. Amma duka suna gudu, amma duka babu wanda taba gamuwa da wani. In an ce duniya da wata za su gamu, ai za a yi wannan da ta yi yawa. Amma Allah ya tsara kanshi. Allah ya ce wa kullum fi falakin yasbahun, kowanne akwai falakin shi, akwai rankin da Allah ya mushi, ga tirasan da aka Allah ya mushi bai huce wannan tirasa. Yace haka sama, a cikin sama shaƙe take da mala'iku. Haka Allah ya ce wasi a kursiyuhu samawati wal ard, kursiyin Allah ta yi ƙarfin sama da ƙasa, duk girman sama yanda bin mu ganin ƙarshen ta, to kursiyin Allah ta yi, kuma kursiyu al arshin Allah ya yi kursiyin, kenan sawarawa ma mutum bai iya sawarawa. Kuma Allah ya ce wa kana arshuhu alal ma, al arshin Allah yana sama ruwa. Wani irin ruwa ne? Girman shi ya ne mutum bai iya sawarawa. Kuma manzan Allah ke cewa babu mala'ika Jibril in ya zo gaban Allah, Allah zai ce ayi kaza, zai hwaɗi gaban Allah ya ce kamar mi, kamar tsumma wanda rana ta koɗar da shi a cikin sahara, a yadda ya ce haka za ka samu mala'ika Jibril a wajen Allah. Ya ce duka in Allah ya ce za a yi kaza, tsoro zai shiga zuciyarsu gabaki ɗaya, ba su san ba ma mi Allah ya ce. Hatta iza fuziya an qulubihim qalu maza qala rabbukum, sai in sun tsoro ya shiga cikin zukatansu, in sun tashin za su ce mi Allah ya ce. A ce musu ga abin da Allah ya faɗi, shi ne babu wanda ya yi sanin Allah, ya yi tsowa tsoron Allah kamar wanda ya yi kusa da Allah. Ya ce babu wanda suka yi tsoron Allah kamar mala'iku, sai sun sani. Ya ce kowa da wurin shi, wannan mala'ikan sama ta farko yake bai huce ka. Mala'ika Jibril akwai inda bai hucewa, shi ma daga nan ya tsaya. Bayan mala'iku annabawan Allah sun yi kowa tsoron Allah, saboda sun yi kowa sanin Allah. Ya ce wanda ya san Allah shi ne ba zai saba mishi ba. To haka ilimin mutum yana ƙaruwa, kowane ilimi, ilimin da ya samu a cikin Qur'ani, ilimin da ya tsaya ya yi bincike akan halittar Allah, abubuwan da suke sama, wannan ma sai ƙara ma mutum, sai ƙara ma mutum ilimi. So tari waɗanda ba musulmai ba ne waye su shiga bincike akan ilimi na sama ko na cikin ruwa, daga sun hutu ya su zamanto ne, ya su zamanto musulmi. Wani ya zamana shekara da shekaru yana bincike kan zumuwa, yana yi, da ƙarshe da ya zo ya ce ya ƙare binciken shekara da shekaru, sai wani ya ce mishi nan da shekara 1000 ma a cikin Qur'ani akwai wannan abin da kake bincike. Kinan duka irin wannan abubuwan su zai ƙara ma mutum imani, duba abin da ke cikin sama, duba abin da ke cikin ƙasa, mutum ya duba karan kanshi. Ya ce wallahi wannan kaɗai ya isa mutum ya tabbatar da Allah shi ne. Ɗauki misali, mutum Allah ya ɗauke mishi ya ce lumhashi sai ya saya, ya zai rayu. ko kuma wanda Allah zai jarraba a dinga ce mishi sai ana mishi dialysis. Duba yanda yake shan wahala, amma Allah ya ma mutum lahiya lau ya tashi bai san ba ma yaya abin yake funkuse mu. Yace wannan shi zai gwada ma cewa da Allah ya ce wala yuhituna bihi ilma, duk yanda za a yi mutum ba ilimin shi gane washi ba za su iya iyakance ba ilimin Allah. Allah kara mu sanin shi. Sai ke cewa wal khala was sirr fihi an al khalwa faragul qalbi lima yatawajjahu lahu, sirri akan mutum ya zamana shi daya saboda zuciyar shi zata wahinta da duk abin da yake damunta. Ya shiga masallaci ya zamana shi kadai, yanzu tunanin da yake ko karanta Qur'ani ne zai, a ya zamana ko istighfari zai, ya zamana ko tunanin halitta Allah zai, shine more fadalai zama a masallaci tsankanin sallah guda biyu. Manzo Allah yake duk wanda zai zamana misali tsankanin magariba da isha iya cikin masallaci bai huta ba, kuma alwallar shi bai kare ba, bata kare ba, manzo Allah yake cewa Allah zai turo mishi mala'ika yana mai addu'a, iya cewa Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allah ka gafarta mishi, Allah ka ji kanshi har sai an kira sallar isha. Matuƙa alwallar shi bata kare ba. Yace wannan shine sirrin mutum ya kadaita, kuma abin zai karu in tsawon sallar, in tsankanin sallar guda biyu akwai lokaci mai yawa. Yanzu misali tsankanin azhar da al'asar ai lokacin yana da tsawo sama da na magariba da isha, to mafi yawa magabata suna moriyar cin moriyar wa'innan lokacin. Ibn Umar suke cewa yana sallah tsakankanin azhar da al'asar yayi ta yin sallah, har wani daga cikin magabata aka same shi yana sallah, wasu suka zo neman shi, sallah tana fila, da suka zo neman shi suka tsaya suna jiran shi, ɗayan yace ina ilgawa, sai da yi kusan raka'a 300. Yace da ya salamce heji yo hemka ido hudu ne shi, sai ce ni kuke nema, suka ce ai suka ce kai muke nema, yace wallahi inda na san kuna jira na da ban yi ba wannan sallah. Kina yana da romo mutum ya zamanto ina da wani dan lokaci ko da a sati ne zan zamana wannan wurin, in na zamana babu abin da zan yi, ko karatu ne zan yi, ko kuma wani abu wanda zai amfane ni. Kina wannan shine sirrin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake zuwa a can gari Hira, wanda wurin har yanzu wanda ya je maka zai ga wurin nan, yake hawa dutsen sai ya je yayi kwanaki yana bauta Allah a can. To nan sai ya ce a hadisin fa tahannus, shi tahannus kamar mutum yana da laifi sai ya zubda laifin shi, kamar in ya shiga cikin kalwa zai zubda wannan laifin, ko kuma bi ma'ana ya tahannab yana bin addinin annabi Ibrahim, tunda ai akwai urgushin shi a garin Makka, ai ya tabi'ul hanafiyya wa hiya dini Ibrahim, iya bin addinin annabi Ibrahim kawai sai ta yi can yayi kwanaki, in ya tahi ya ta'abbad yana bauta ma Allah. To a wannan halin lokacin bai yada wata shari'a wadda zai bauta ma Allah, amma zuwa ne yake ya dinga tunani. Yace al-layali zawatul adad, zai je yan kwanaki, misali yayi sati sai doki abincin satin nan, in kwana biyu zai sai ya doki abincin kwana biyu, ba zai dawo ba sai abincin ya kare, ya kwana a can ya wuni a can, haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake, sai ke hatta ja'ul haqq, iya haka har gaskiya ta zo mishi. Yace wal muradu bil haqq al amr, wahayi ya zo mishi iya cikin haka. A wani tafsiri yace hatta faji'ul haqq, har sai da gaskiya ta zo mishi kwara, tunda da yake zuwa cankin bayyana labarin cewa shine al'umma, shine annabin wannan al'umma, bai san ba ya za a mishi wahayi, bai taba jin ba akwai mala'ika Jibril, bai taba jin ba akwai wani littafi bai sama da wannan har sai da gaskiya ta zo mishi kwaran. Yace an samu ruwaya daga Ubaydillah daga Ubayd bin Umayr yace annahu uhiya ilayya bilahi bizalika fil manam awwalan qabla an yakza yace an mishi wahayi iya barci kafin a walke yace am kana an yakuna maji al malak fil yakza aqaba ma taqaddama fil manam yace yana ya dace mala'ikan zai zo mishi a mahalkin ya mishi ya gani a mahalki sa'annan aka biyo baya a halki yace wasu mi haƙan an ce har gaskiya ta zo mishi domin li annahu wahyi minallahi ta'ala domin wahayi ne daga wajen Allah. Sai ruwaya ta gaba daga Aisha take cewa annahu anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana awwal sha'nahu yara fil manam farkon lamarin manzon Allah ya gani a mahalki wa kana awwal ma ra'a jibril bi ashyad yace na horko abin da ya fara gani sai yace wata rana sai ga jibril ya ga mala'ika jibril a wani wuri a makka da ake ce mishi ashyad yace saraka jibril sai mala'ika jibril yayi ya kiraye shi ya muhammad yace fa nazara yaminan wa shimalan manzo Allah ya duba dama da hagu an kiraye shi falam yara shay'an bai ga komai ba yace farafa abasaru an kiraye ka dama da hagun ba ga kowa ba kina aina kiraye farafa abasaru sai manzo Allah daga kanshi sama fa iza huwa ala ufki sama sai ga mala'ika jibril ya cika shashen sama fa kala yake cewa ya muhammad jibril jibril sai yake ce mishi ya muhammad kina wannan jibril ne wannan shine jibril ni ne jibril fa haraba sai manzo Allah ya tsire wannan zai kawo mu cewa tsoro dabi'a ce wanda Allah ya sa a cikin mutum duk abinda mutum ya jahilce shi zai ji zai tsoran shi ko mutum baka taba ganin shi ba cikin duhun dare zaku kurwa zaman hikayi sai kai shakka wannan mutum kawai sai in ya ce ma assalamu alaikum zaka ce to wannan babu tsoro tsankani na da shi haka dabi'a annabawa. Allah ya ce ma annabi Ibrahim falamma zahaba an Ibrahim ar-ra'u waja'atu al-bushra mala'ikun da suka zo aujasa minu mafifa annabi Ibrahim yayi tsoron su baki ne sun zo an ka musu abinci ba su ci ba kinan shi ma hiwara din tsoron su haka dabi'an mutum wannan wani tsoron ya haude ta jiki bai iya hawa wani tsoron ruwa yake yana dabi'a ce amma tsoro inda zai zamanto abin zargi kamar mutum ya ji tsoron wani mutum ɗan uwan shi wanda ya san shi iya tsoron zai cutar da shi yace wannan shine tsoron abin da zai rage za a zargi mutum akan shi mutum ba zai iya cutarwa ba yace wa ma hum bidarin bihi min ahadin illa bi iznillah koda wanda mutum zai cutar da kai matsahi ne yace sai da iznin Allah wannan abin zai afku kina in ya abkun kan mutum yace wa na shi ya mun wannan abin Allah ya san za a yi wannan abu yace fa haraba manzo Allah ya tsere fa dakala fil nas sai shiga cikin mutane falam yara shay'an sai ya shiga nan komai summa kharaja anhu sa'annan ya huta daga cikin mutanen fanadahu sai sai kiran shi fa haraba sai kara tserewa summa sta'ala lahu jibril min qibali hira yace sa'annan ya bayyana mishi ya bayyana daga wajen bangare na dutsen hira sai mala'ika jibril ya sake bayyana fa zakara qissati iqra'i sai bayanin ya karantar da shi iqra ko iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yace wa ra'a jibril hina izin sai ya ga jibril a wannan lokacin a wajen hira a kenan ko yace lahu janahani iya da fuffuke guda biyu min yaqutin na yaqut shi yaqut wani dutse ne mai tsada wanda ake mai haske yace ya khatifani al-basar wannan fukafuken nashi suna jan ido kama suna haskawa suna jan idon mutum sai dai Ibn Hajar yake cewa wannan hadisin Ibn Ruhaya ya rawaito shi shi kuma malamin hadisi ne amma mafi yawan hadisan shi ana sa su cikin da ifai saboda kamar ƙarshen rayuwar shi ya rubuta hadisai sai littattafan suka ko suka bace suka rikice mishi sai zamanto har da shi ta rage to su kuma malaman hadisi a wancan lokacin in baka da kahin harra hadisin ka ana ba karɓar shi samfursan kamar ana shakkar ne ana taka tsantsan wajen amsa hadisin wanda bai da harra mai ƙarfi sai ke cewa ruwaya ta zo daga sahihul bukhari daga wajen aisha lam arahu ya'ani jibril fi suratihi allati khuliqa alaiha illa maratain wannan ruwaya aisha take cewa manzan allah bai gaba jibril a surar da allah ya halice shi sai so biyu kadai ya taba ganin shi kinan na farko da yazo yi mishi wahayi na biyu kuma da aka yi abin gakin isra'i da miraji da shi lokacin da saura ya kai nawa zai ake fara sallar kinan sai mu tsaya a nan in akwai tarin bayani ko kuma tambaya sai a ƙara insha Allah alaikum salam
ayyana da su yi sahabin da ya